wato duk wani wato ma'aikata ta gwamnati zance daga o inda kamar ake kwashe shara zuwa duk wasu manyan ma'aikatan gwamnati kana da manya a takaice an ce an rufe su wato duk abin da aka ce shutdown na wato komai an rufe shi babu wato wani ma'aikaci da zaka je office kana neman wata takarda ko kuma wani abu na da ka saba yi na harkar yau da kullun na gwamnati wanda zaka samu a bude sai dai akan sami kamar zance masu kwashe shara zaka ga cewa ba za su daina ba saboda idan suka bari wato kasar zata kasashen ko wannan garuruwan za su zo su fara wari da sauransu soja da yan sanda da ma'aikatan gwamnati na tsaro zaka ga cewa sun ci gaba da zuwa duk da an ce babu ko sai su komo to amma wannan abu ne wanda ya taba faruwa a kasan nan da an taba samu ma ko zamanin su gaba Barack Obama ina jin a 2013 kenan an taba irin wannan amma dawo an biya ma'aikata wannan rankun da suka yi aiki na baya wanda daga lokacin da aka rufe gwamnati zuwa wannan lokacin ne ga su yan jam'iyyar Republican inda gaskiya su ne da gwamnati
dama ana so in ce maka lura da cewa su suke da gwamnati kuma su suke da rinjaye a majalisar dokokin Amurka aka yi kasance kai a wannan hali
wato shine gaskiya wato a tarihin siyasar kasar nan ba a taba samun jam'iyya wacce take ita ce da White House ita ce da Senate ita ce da House of Representatives a ce har an zo an rufe gwamnati ba idan aka samu aka san cewa kamar Democrats suke da rinjaye a majalisar TJ ko kuma ta kasa gaba daya amma shugaba Republican ne to irin wannan ta kan faru saboda ja'inja da akan yi na harkar siyasar Amurka to amma wannan shine na farko idai a tarihin kasar nan da zan ce wato an sami jama'iyya daya wacce take da rinjaye a waɗannan bangarori uku wannan gaskiya ya nuna cewa wato jam'iyyar Republican daga kan shugaba Trump zuwa shugaban Senate Mitch McConnell da shugaban na House of Representatives gaskiya suna da aiki a gaba da sauran rana a kafa
to prof wasu za su yi ta mamaki su ji kamar da rahotanni ke nunawa cewa kudaden gwamnati ne suka kare shi sa aka kai ga rufe ma'aikatan da kuma rashin jituwa da aka samu tsakanin fada shugaban kasa da yan majalisa ko kuma da yan Democrat kaman ake nufi kenan idan aka ce kudaden gwamnati sun kare na gudanarwa
eh kudaden gwamnati sun kare na wannan wa'adi ko lokaci da aka ware har izuwa 12 daren jiya na nan naku na Washington cewa har zuwa wannan adadi kamar lokacin da aka yi budget ana ware kudade na sarrafa aiki harkokin yau da kullun na gwamnati har zuwa wani wa'adi to idan wa'adin nan ya cika ba tare da an sake zaunawa an sake rijijiniya an sake fito da wasu kudaden ba to saboda haka zaka ga cewa daga wannan sisin kuban nan da ya kare to babu wani sisin kuban da zai kuma shiga in ba an kuma zaunawa an kuma yan tattauna an kuma ware wannan kudin da za a sarrafa harkokin yau da kullun na gwamnatin kasar gaba daya ba
wanda aka samu gazawa kuma aka kai ga halin da ake ciki na rufe ma'aikatan gwamnatin kenan
eh saboda gaskiya wato ni abinda na fahimta shi shugaban kasa Donald Trump gaskiya bai san inda ya dosa ba bai san me yake so ba